want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. One, two.
You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you.
Soulja Boy Tell.
I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B.
Check this out.
we're staying alive.
Da 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 da